Annobar cutar coronar da ake fama da ita a yanzu haka a daukacin kasashen duniya ta haddasa matsalolin da ke bukatar daukar matakan gaggawa. Jamhuriyar Nijar bata tsira daga wannan matsala ba, dalili kenan gwamnatin kasar ta shigar da bukatar kuskurimar kasafin kudade a gaban majalisar dokokin kasa, kamar yadda sakataren ofishin ministan kudin kasa Habu Hamidin ya bayyana.
Duka ministerori sun diba kowane ya sake tsari. Shi yasa ku gani kudi da aka tsara mu na wasu ministerori an yanke su, kuma wasu an karasa musu wasu saboda su fuskanci sabon matsalar da aka samu. Kamar kuka doka wajen minista mai kula da lafiya, kun gani dole akwai kayan yake da bamu da su canda, saboda misalin wannan cuta da aka samu dole sai da aka sayo su. Kuma wannan cuta da ta zo ga kuma ta kara bude mu ido bisa karhin gidajen likitan mu. Gwamnati ya gani ya kamata a yi rigakafi saboda gobe. Canjin da aka kawo ya sa kasafin kuɗi ya tashi daga miliyar 2,266 zuwa miliyar 2,422. Shi ya samu ƙarin kenan na miliyar 156.2, kamar ƙarin kashi 7% a misali.
Bayan da ɓangarorin majalisar suka tafka muhawara akan wannan bukata, daga bisani sun amincewa sauye-sauyen da gwamnatin ta zo da su sakamakon gamsuwa da hujjojinta, inji Aliyu Abdu Saleh na ɓangaren Rinjaye.
Raka mutane da an ga cikin wannan matsaloli na wannan annoba, mai girma shugaban ƙasa cikin bayanin da ya yi ya ce a ɗauki mutane kuɗin ruwa da wuta, kuma wanda ya shahi cikin karkara wata azumi duk gabaki ɗaya an ka ɗauki musu wannan ba su biyan kuɗin ruwa. Da kuma ainihin abincin da za a raba mutane da kuma abincin da za a saida mutane farashi mai rahusa.
To sai dai ƴan adawa sun juya wannan bukata baya, saboda a cewar su akwai alamar dirba-dirba a tsarin da gwamnatin ta zo da shi, kamar yadda kakakin ƴan majalisa na ɓangaren Hamayya Salifu Hassan ya shaida wa manema labarai.
C'est une loi qui est adoptée sans que nous ayons les éléments nécessaires d'appréciation du budget initial.
Yace ba a yi mana bayanin kasan da aka riga aka aiwatar a kasafin kudaden na ainihi ba. A ka'ida ya kamata a sanar da ƴan majalisa adadin kudaden da aka kashe a kasafin kasa, to ba a yi hakan ba. Sabili kenan muka juya wa bukatar gwamnatin baya. Amma kaga ɓangaren Rinjaye kamar yadda aka saba sun rufe ido akan wannan tsari. Babu hannunmu wajen amincewa wannan sabon kasafi, domin ko kaɗan ba a yi la'akari da matsalolin galibin 'yan ƙasa ba.
L'ensemble des préoccupations de la majeure partie, en tout cas de plus de 80%.
Wannan shi ne karon farko da gwamnatin ta Nijar ke nuna buƙatar aiwatar da sauye-sauye wa tsarin kasafin kuɗaɗen shekarar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.